wannan ayoyi.
Ah,
abinda ayoyi suke suna tabbatar musu abinda suke suka musu da akwai shari'a. Eh, ai kuwa kaga ina ne guda energy ya ban ganshi ba sha shida sha takwas eh ayyar kudama eh kunu qadina ba suna cewa dan me aka samu bayi ba to ga annabi na ce ayyar kudama ba bayi kenan ba kaga duk abinda suka soke musu zunci da shi akwai shashara su ya fito ne saboda kana har yake ce musu sai dai an ku ba kiristocin ne ba in kai dai kirista ne to ga littafin kiristanci in kuma kai ba kirista ne ba to kaga kenan ba a ma magana kai ba abokin magana ne ba as-su'alu tambayan da aka yi an bude mata baka limadha yuqalu bi anna allaha qad khalaqa al-bashara sawafiyya ko saboda me ake cewa Allah ya halice yan adam madaidaita fil huquqi wal wajibati wa baina ma taqbalu adam al musawati da tsakanin ace to ba za a karbi daidaituwa ba an ce daidai kuma ba karbi daidaituwa ba kamar maganan ku li asbabin diniya kama ya'lanu kamar yadda ake sanar da an tafawuq al muslimi ala ghayri al muslimi wa in kana al-akhiru min ahli al-kitabi wa min awamir ataba'i diyanati al-ukhra tunda musulmi ake ta hutan su da wannan aw min ghayri al-mu'minina wa najidu hadhihi al-musawat muna samun wannan rashin daidaituwa fil mayadin al-huquqiyyati hakanan wajen haƙoƙi kafin ya karanta shari'an diyar wannan kaza diyar wane ne kaza wal ijtima'iyyati i'timadan ala al-aqa'id ad-diniyya wa nahnu bi dawrina natasa'al mu muna tambaya hal yata'aradu at-ta'ayushi bil huquqi nafsiha yata'aradu shin rayuwa takan yi karo da haƙoƙi kansu bainar muslimina wa nasara rayuwan ba ta bace ba wal yahudi wa baqiyatun nas mu'minina am ghairu mu'minin ma al qiyadah al islamiyya wa bi khassatin bil nisbati ila qadiyati tatbiq al sharia duna tamyizin al muslimina wa ghairu al muslimina to nan ita ce tambayan an yi ta aka dauko ta aka dawo da ita za a bata amsa wannan ganin a tambayar za mu tsaya ko amsan gobe.